الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله يومنا رانا الصبر شاءكو غوات الرجب إجرادو بلئيلة دليوه دودة عربين دا باكوي وندي داتي دا أكو غوات شاء وغوات دايا shekara ta 2026 miladiya. Ci gaba da karatun littafin Al-Ajr Rumiyya ala tariqi as-su'ali wal jawabi ma'a al-i'rab wallafar Abdul Qadir al-Baskari ko al-Baskari da wannan shine darasi na 32. Zamu tashi babul munada a shafi na 96. Babi da zai bayani akan almunada, abun kira, abun da ake kira a usulubi na magana. Akwai kira, shine ka kira mutum ko akwai wannan su'alun tambaya, ma huwa almunada? To me ake nufi da almunada? Abun malaman nahwu kenan. Wannan tambayar yana wajaha ta ne zuwa ga annuhat, malaman nahau. Jawab, amsa, almunada ismu maf'ulin minan nida'i. To shi lafazin almunada suna ne da yazo bisa ga awan ismu maf'ulin minan nida'i, da aka ciro shi daga masdarin annida'u. Huwa masdaru nada, shi annida'u masdari ne ga nada. Yunadi, nada ya kira, yunadi yana kira, nida'an kira, munadan abin kira, wanda aka kira. To almunada fil lugati, idan an ce almunada a lugar larabci, huwa almatlubu iqbaluhu, shine wanda ake nema ya fuskanto. Wannan harshen larabci kenan, ba agun malaman nahwu ba. Ai itiyanuhu, zuwan sa. To almunada, shi munada ismu fa'ilin, walmunadi ismu fa'ilin, ba almunada ba. An gani? Wal munadi mai kira ismu fa'ilin shine sunan fa'ili, wa huwa allazi yunadi, shi yake kira. Kina al munada, wanda ake kira, al munadi mai kira. To sai ce ay yatlubu al iqbala, yana neman ya fuskanto. Wal munada fil ilahi, to wancan duka a lugha ne. Idan ce munada al ilahi na nahwu, huwa al matlubu iqbaluhu, shine wanda ake neman ya fuskanto. Biya, sai ai amfani da harafin ya, yawa ne, aw bi ihda akhwatiha, ko da ɗayan yan uwanta. Wa qad haqiqa yunada adatan al aqila, to ga al'ada mai hankali ake kira, ana kiran mahaukaci ko wanda kwata-kwata ba shi da hankali. Ai al-insana, ina nufin dan adam. Wa qad yunazzalu ghairul aqili, to wani lokacin kuma akan iya saukar da mara hankali a matsayin mai hankali, sai a kira shi kal hayawani, kamar inda aka kira dabba. Mutum ya kira dokinsa ko raƙuminsa ko jaki, to wannan ya saukar da shi ne a kamar mai hankali. Amma wannan khilaful adadi. Washajari, ko kiran itatuwa, bishiyoyi, masalan ga misali, manzilatul aqili, sai a bashi masauki ko matsayi irin na mai hankali. To ana akwai wannan. amma al'asulu akan kira ne mai hankali. Su'alun tambaya, mahiya akhwatu ya, menene yan uwan ya da ake amfani da su wajen kira? Jawab amsa, akhwatu ha hiya alhamzatu, yan uwanta shine hamza. Nahu misali, a zaidun aqbil, ya zaidu ka fuskanto ni, ma'ana ka zo. A zaidun aqbil, zaidu ka zo. Wa ai, to haka na ana amfani da ai. Duk da in za a kira da irin wannan, to shi zaidu tunda alami ne za a yi bayani, wannan tanwinin ba a sa shi, sai dai a ce a zaidu aqbil. To tanwinin da ya dora wannan kuskure ne, a zaidu aqbil shine ka'ida, ba a zaidun ba. Wa aina hau, ai amru, ai amru, ya kai amru. Tafaqqan, ka zamo a fadake, ka zamo mai wayo, ka zamo mai hankali. Wa aya, ana kira da aya ba tare da yi wa ya'un din shadda ba. Aya nahau, aya shajaral khaburi, malaka maulika, ana ya bishiyoyi na ƙoramar alkhaburi. Ita alkhabur sunan ƙorama ne a Asiya, asugura. To akwai wata ƙorama wadda gefenta akwai itatuwa, to shi ne sai kira ta aya shajara. Shajara jam'i ne na shajaratu, ya bishiyoyi, ya itatuwa, alkhaburi, malaki maulika, ba malaka ba, malaki maulika. Me yasa me yake kina a dinke da sansami? Alkhabur ismu naharin fi diyari Bakar, alkhabur suna ne na ƙorama a diyaru Bakar, fi Asiya sugura, a Asiya ƙarama. Ala hafataihi ashjarun, akwai itatuwa a gefe-gefensa. To wa haya, ana kira da haya ko hayya. Nahau, hayya Bakaru ta'ala, ya kai Bakaru zo. Wa ta'ala shi kuma fi'ilu amrin, sunan fi'ili ne, ana gina shi akan fataha. Ta'ala ba ta'al ba, wannan ba larabci bane. Ta'ala shine daidai, kuma lamun din nan ba a daure ta, fataha ake mata. Shi yasa yace maka fi'ilu amrin ne, bi ma'anar i'ti. To shi amma ana ta'ala, to in namiji ne sai ka ce ta'ala. Mace fa? Ta'ali, ta'alai, ba cewa ta'ali. Ya Hindu ta'alai. To wannan shi ne, maza da yawa ne ka ce ta'alau, mata ta'alaina, kuma ta'ukunna. To haka yake, amma ta'al wannan ba larabci ba ne. To haka ake ta shirmi, lallai ba larabci ba ne. An jefar da alif, kuma gashi an daure lamun, to duk wannan kuskure ne. Ta'ala, ya zaidu ta'ala. Kamar yadda misali aina, ba zai halatta ka ce ai, dole dai na din nan sai ta fito. To shi ma irin wannan ne. Shi ma irin wannan ne. Eh shi ma irin wannan ne. So dole harkar lamun din nan ta bayyana. Kar ka daure shi. Saboda mabni ne, ba mu'rabi bane. Ba mu'rabi bane. Wannan fatahar ba ta canzawa ta kowace fuska tunda fi'ili ne. Kamar yadda misali zahaba, ba yadda zaka yi kace zahab. Bayuwa. Dole ne zahaba din zaka ce. Harkar ba'un din nan sai ta bayyana. To shi ba irin wannan nan ta'ala. Su'alun tambaya ma hi aqsamul munada? Me yake kashe-kashen munada? Jawabun amsa al-munada khamsatu aqsamin. Munada kashi biyar ne. Awwaluha na farkon su al-mufradul alamu. Akwai mufradi alami suna na yanka. Nahau ya Zaidu. Ya Zaidu. Bila tanwini. Eh. Kuma tare da dhamma ya Zaidu. Ya kai Zaidu. To kaga Zaidu alami ne. To duk sanda zaka kira alami da wannan sigar zaka yi amfani. Harafin ƙarshe sai ka fade shi da dhamma. Ya Daudu. Inna ja'alnaka khalifatan. Eh kaga ba wata kira'a ya Daudun. Eh saniha annakiratu almaqsudatu sai na kira wanda take an nufe ta min nida'i da kira fatasiru ma'rifatan to anan ta koma ma'rifa tunda an nufe ta lidalalatiha ala mu'ayyani saboda tana nuni akan wanda aka ayyana nahau ya rajulu to shi ma dai yadda kai yi wa alami haka zaka yi masa ya rajulu duk da rajulu da kira ne turidu bihi rajulan muayyana kai kana nufin mutum ayyana ne da shi salisu hana uku annakiratu ghairul maqsuda sai na kira wanda ba a nufa ba nahau misali qaulil kafifi zancan makahu makahu shine alkafifu kaman makahu sai dinga cewa ya rajulan khuz bi yadi ya kai rajulan kama hannuna kada in fada rami khuz bi yadi kama hannuna to kaga ya kasidu bi hadha nida'i shi makahun nan yana nufi da wannan kira rajulan ghaira muayyana shi kawai wanda zai taimake shi yake bukata eh rabi'u hana hudu almudafu sai munada wanda yake mudafi kaman ya abdullahi shi kuma yanda za a fade shi kenan sai a masa nasaba kamar yadda aka yi wa nakira wanda ba a nufa ba nasaba ya rajulan ya abdullahi khamis wa nabir almushabbahu bil mudafi sai wanda yayi kama da mudafi nahau ya tali'an jabalan ya wanda yake leka dutse ya wanda yake bayyana akan dutse to tali'an jabalan an kira shi da ash-shabihu bil mudaf ko al-mushabbahu bil mudaf wanda zai yi bayani akan sa su'alun tambaya ma hukumu hadhihi anwa'i al-khamsati me hukuncin wannan nau'uka guda biyar da aka ambata na al-munada kina al-munada ya kasu kashi biyar al-mufradul alamu an-nakiratul maqsuda bin nida'i an-nakiratu ghairul maqsuda sai al-mudaf sai al-mudaf al-mushabbahu bil mudaf to tanqasimu hadhihi al-anwa'u al-khamsatu ila qismayn sun kasu kashi biyar adu ma ɗayan su yakunu mabniyan akwai wanda shi yana zamowa mabni ala dhammi akan dhamma bighairi tanwinin kuma ba a yi masa tanwini wal akharu yakunu mansuban akwai wanda yake zama wa shi kuma mansubi balladhi yubna ala dhammi wanda ana gina shi akan dhamma huwa al mufradu al alam shine mufradi alami wan nakiratul maqsuda da nakira maqsuda wannan su su biyun to gina su ake mabniyai ne shi yasa malaman nahwu suna sa su layin al mabniyat kuma ginin akan gina su akan dhamma nahwu sai a ce ya zaidu wa ya rajulu ba a tanwini to zaidu alami ne rajulu nakira ce maqsuda ma'ana lokacin da kake kiran wani ba ka san ka ambaci sunan sa amma ka ayyada shi to sai ka ce ya rajulu ya wani idza qasadta bihi rajulan muayyana in kana nufin wani mutum ayyada ne da shi to wannan su biyu ta su fuskan kenan wallazi yunsabu wanda shi kuma nasaba ake masa sunan rugowar sauran guda uku huwa nakiratu ghairul maqsuda ita ce nakirar da ba a nufin ta da kowa nahwu kamar fadin makahu ya rajulan idza aratta bihi fardan ghaira muayyana indai kana nufin ay mutun daya amma ba ayyanan ne ba min afaradir rijali daga cikin daidai kun mazaje to sai kace ya rajulan wal mudaf akwai kuma mudaf shi ma nasaba ake masa duk sanda zaka kira wani kuma shi sunan nan mudafin ne to nasaba zaka yi masa ya abdul aziz ya abdur rahim kaba kaman san su ya gulama zaidin to shi nasaba zaka yi masa wal mushabbahu bil mudafi sai wanda ake kamantawa da mudaf nahwu misali ya tali'an jabalan ya wanda yake bayyana kan dutse to tali'an shi ma sai kai masa nasba shi jabalan yayi nasaba ne da tali'an tunda tali'an ismul fa'il ne ismul fa'il kuma ya'malu 'amala al fi'l shi yasa aka ce jabalan sai aka yi masa nasaba amma nasabat tali'an to ta ne da'i ce saboda da tali'an da jabalan kowannen su yana da irtibadi da wani yana da alaka da wani to shi yasa aka kira shi da shabihi da mudaf saboda in ka ce ya tali'an sai ka yi shiru to kaga ma'ana bata zama kammalalla to tali'an shi karan kansa ba zai wadatu da kansa ba dole sai an hada shi da wani sabani ya zaidu ya rajulu to kaga rajulu yana da ma'ana tashi ta kansa ko baka gama shi da kowa ba amma ya tali'an tunda tali'an sifa ce ya mai kaga akwai mai leƙawa akwai abin da yake leƙawa kuma to shi yasa an ga kira shi da ashabihu bil mudaf kamar yadda al-mudaf yake da alaka da al-mudafu ilayhi ya abdallahi kage kace ya abda ya bawa to bawa to kage akwai saura kenan to sai kace lahi allahi ya abdallahi kage tsakanin al-mudaf da al-mudaf suna da to irin tata an ka samu a nan shi yasa aka kira shi da al-mushabbahu yayi kama da al-mudaf kenan yadda al-mudaf yake da bukata da al-mudaf ilayhi shi ma haka wannan yana da bukata da ainihin wani abu da zai zo ya cika ma'anar sa amma kana cewa ya tali'an jabala ma'ana ta abu ne ta kammala su'alun tambaya ma huwa al-farqu بين المضاف والمشبه بالمضاف to abinda muka fada shine zai maimaita Jawaban amsa al-mudafu huwa ma lam yata'allaq ma'anahu bima ba'adahu. To al-mudaf shine wanda ma'anarsa batarayu da abin da yazo baya gare shi ba. Ta fuskar ajiye kowanne daga cikin su kenan, ba ta fuskar hada su ba. Domin sai ce misaluhu misalin shi gulamu zaidin yarun zaidu. To kaga in kan raba su gulamu ma'anarsa daban, zaid shi ma ma'anarsa daban, dan gani. To kaga asali yadda laraba suka aje su, to ma'anarsu ba ta da me, ba ta rataye da juna ba. Sai in ka hada su ne to sananne kuma shi wannan zai zo da tashi ma'ana, wancan ma zai zo da tashi ma'ana, sai su hadu. To shine abin da yake nufi. Fa inna lafza domin lafazin gulam bisa hikaya la yata'allaqu ma'anahu bima ba'adahu wa huwa lafzu zaidin. Bai ratayu ma'anarsa ba ta ratayuwa da me, da zaidu. Saboda ma'anar da ke cikin gulamu daban, ma'anar da ke cikin zaidu daban. To wannan kenan. Amma hada su, to wannan alaka ce ta idafa, alaka ce ta idafa. To ba ita ake magana ba, ana nufin ta fuskar daidaikun kowanne. Fa gulamu yadullu ala ma'anan ta min fi nafsi, domin gulamu yana da ma'ana a karan kansa. Shi yasa zaka iya tunkuɗe zaidu kuma ya baka ma'ana. Me ma'anarsa? Huwa alwaladu sagiu, shi ne yaro ƙarami. Kaga ma'ana ta cika. Da an ce al-gulamu, mai saurare zai fahimci haka. Wala yahtaju ila al-mudafi ilayhi, baya buƙatuwa zuwa ga al-mudafi ilayhi don ya bayar da waccan ma'anar. Allazi ba'adahu, wanda lafazin ya biyo baya gare shi. Shi kuma wal mushabbahu aw ash-shabihu bil mudaf huwa mattasala bihi shay'un min tamami ma'anahu, shine wanda wani abu ya sadu da shi, wanda wannan abin shine cikon ma'anarsa. Ai ma'anal mudaf sawa'un kana hadha almuttasil bihi marfu'an, kuma wanda ya sadu da shi marfu'i ne. Nahau ya hamidan fi'iluhu, ya wanda aikin sa yake kyau, ya wanda aikin sa yake abin godiya. To kaga hamidan shine ashabihu bil mudaf. To shi yayi raf'a ga fi'iluhu, fi'iluhu din nan marfu'i ne da hamidan, saboda hamidan ismul fa'il ne. Au kana mansuban, ko kuma abinda ya sadu da shi ya kasance mansubi. Nahau ya hafizan durusahu, ya wanda ya haddace darussan da aka yi masa. To kaga durusa ya zama mansubi da mi hafizan. Au kana majruran, wani zubin kuma wanda ya sadu da shi kan kasance majruri. Nahau ya muhibban lil khairi, ya bai son alkhairi, ya wanda yake son alkhairi. To kaga sai aka shigar da harafin jarra ga abin nan. To in ka duba kowanne daga cikin su, tun daga hamidan za ka ga yana da alaka da fi'iluhu. Wanda hamidan sifa ne, tunda sifa ne to kaga ba zai zamo ya bada ma'ana cikakkiya ba. Kenan fi'iluhu yana ratayuwa da shi ta fuskan ma'ana. Haka hafizan durusahu, to shi ma hafizan yana da alaka da durusa, don hafizan shi ma sifa ne mai kiyayewa. Ka gani, akwai abin da aka kiyaye kenan. To in kan raba su, to kaga ma'anar ba ta cika ba. Shi yasa kaga yana da bambanci da gulamu. Idan aka ce maka me ma'ana hafizan zaka ce wanda ya kiyaye. To me ya kiyaye? To kaga akwai ta'alluki kenan. Don haka shi ma muhibban mai so. Shi ma sifa ne. Wanda yake so. In an ce maka be ma'anan muhibban zaka ce mai so. To ai akwai abin da yake so.
Ba zai mutum yana so ba kuma akwai soyayya amma ba abin da ake so.
To in ka ce mai so. To mai saurare yana jiran ka faɗi me yake so. To shine ta'alluƙin. Kaga yara ta yi da abin da ya zo baya gare shi. To shi yasa aka kira shi da ash-shabihu bil mudaf. Duba da la'akari shi kuma al-mudaf tarkibin nasa yana da alaka da juna. Amma in ka rabe su to kowane yana da ma'ana ta shi karan kansa. Amma in ka hada su to kuma zaka ga sun bayar da ma'ana su dukan. Gulamu Zaid, yaro Zaid. Tule rabin na da yawa dan zamu kwana. Wani sati sai a tashi. Le rabin bisalan da ya kawo. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله